Hadisi na uku na gaba shine hadisin Abdullahi dan Umar. Yace an Abi Abdurrahman Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul buniya al-islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil bayti wa sawmi ramadan rawahu al-Bukhari wa Muslim. Da ya kawo hadisin Umar sai ya kawo hadisin ɗansa a bayan shi, wato ya fara da zigazigan sahabbai kafin ya ci gaba da abin nan, manya-manya cikin sahabbai, Umar kalalansa da matsayinsa a cikin musulunci, Abdullahi dan Umar kuma kasancewarsa yana cikin fuqaha'us sahaba, kasancewarsa yana cikin mutum bakwai da suka fi kowa haddace hadisin annabi, shi Abdullahi dan Umar. Shi yasa sai ya fara kawo riwayoyinsu dan kodon lokaci ana gabatar da mai falala a kan dan uwansa kafin a kawo wanda ba shi ba. In yi gida ma zai kawo hadisan waɗansu sahabban daban, amma sai fara da waɗannan don nuna matsayinsu. Abdullahi dan Umar yana cikin bakwai, sabaqun min as-sahabi fawqa al-alf qad naqalu min al-hadith an al-mukhtar khayr mubar abu hurairata sa'd jabir anas siddiqah wa ibn abbas kaza ibn umar. To bakwai dinnan sun fi kowa da hadisin annabi. Bai kawo mana sabon abu ba, inda zamu lura da cewa da aka tambaye annabi musulunci ya ambaci ababe guda biyar, ko guda biyar dinnan kuma sune na aka sake kawo. Abin da yake ba ko anan gurin abu ne guda biyu. Abu na farko wanda shi ya kamata ya zanto na ƙarshe, amma zan ambace shi da farko don yana da sauki. A can gurin da aka ce an tashada Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima sala wa tu'ti zakka wa tasuma ramadan sannan me wa tahujjal bayt, an ambace azumi sannan haji ya zanto na ƙarshe. Amma anan aka ce wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil bayt sannan aka ce me wa sawmi ramadan, sai aka kawo azumi ya zanto da ƙarshe. To shine dai anan gurin babu wani bambanci tsakanin can din da nan gurin, domin al-athf bil wawi la yaktazi at-tartib. In aka jeranta ababai wanda suke kididduguwa 1 2 3 4 5 a tsakanin su aka yi ta kawo wawul wa iqamis sala wa ita'iz zakka wa sawmi ramadan wa hajjil bayt ko wa hajjil bayt wa sawmi ramadan, wannan wawun din kawai ta zo ne dan tara waɗannan ababan aure guda, amma ba dan nuna wannan ne na farko wannan ne na ƙarshe ba. Shine ma'anan al-athf bil wawi la yaktazi at-tartib. Abu na biyu a can ya ce akhbirni anil islam ne, sai annabi ya ambata waɗancan ababan guda biyar, a nan kuma sai ce buniyal islamu ala khamsin. Akwai bambanci tsakanin can da nan, saƙon da aka isar a can daban da saƙon da aka isar a nan. A nan gurin ana so a nuna waɗannan ababan guda biyar su ne ginshiƙin musulunci. A can gurin ko abinda ake so a nuna ayyukan zahiri ana fassara musulunci da ayyukan gabbai kawai, akhbirni anil islam ba na labarin musulunci. To idan aka ce ginshiƙai guda biyar baya nuna martaban su ɗaya, lallai kalmar shahada ita ce ta farko, sannan me sallah, sannan me azumi, sannan zakka, sannan azumi, sannan aikin hajji, wato ajiranta haka, kalmar shahada ita ce farko. Da aka ce ginshiƙai ba ana nufin ƙarfin su ɗaya ba, kalmar shahada ta fi kowanne ƙarfi, domin duk wanda yake kalmar shahada bai furci da ita ba ya zama musulmi, bai zama musulmi ba. Amma mutumin da ya yarda da kalmar shahada sai ya zo yake yin sallah, waɗansu malaman suka ce yana nan a matsayinsa na musulmi, waɗansu suka ce ya kafirta, kaga akwai saɓani kenan, can ko ba saɓani. Haka mutumin da baya bada zakka shin yana nan a matsayinsa na musulmi ko ya kafirta? Malamai da dama suka ce yana nan a matsayinsa na musulmi, bai kafirta ba. Sai dai inkarin wajibinka ne, amma rikin bayar da ita wannan baya fitar da shi daga musulunci. Ila wani ce wai lillahi mushrikeena alladheena laa yu'toona zakata, yadda waɗansu suke cewa wai Allah ya ce azaba ta tabbata ga mushrikai, su waye mushrikai alladheena laa yu'toona zakata? Suka ce karasa ayar mana in ba tsoro ba. Da Allah ce alladheena laa yu'toona zakata sai ce me wa hum bil aakhirati hum kaafiroon, ai sun kafirce wata tin kiyama ne, ba hana zakkar kadai suka yi ba, a sun kafirce wata tin kiyama. Daidai yake da ara'aita alladhi yukazzibu biddin, sai ce me fa zalika alladhi yad'u lidim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, me ta'amil miskin ba zakka ba, inda masarakatul fuqara wal masaki. Ba a ƙaryata su ba a ce musu kafirai ne ba sai dan sun ƙaryata tashin kiyama, bayan ƙaryata tashin kiyama sai ta suka ƙara da wannan laifin cin dukiyar maraya, sai suka ƙara da laifi na gaba hana zakka. Amma ba hana zakka ne kadai ya mayar da su kafirai ba. Ina fata an fahimta da kyau. Ko waɗanda Abubakar ya yake su, ya yake su ne don ladabtar da su, in wanda da ya yaka wanda suka hana zakka ba wai dan saboda kafirci ne hana zakkan ba, a'a dan saboda ya ladabtar da su su dawo wa musulunci, kar su karya wani rukuni daga cikin rukunin musulunci. To kaga anan gurin kuwa ana baka labarin cewa an gina musulunci ne akan waɗannan ababai guda biyar. A can gurin kuma ana baka labarin musulunci shine ayyukan zahiri, an gane ko? Imani kuma shine ne ƙuduri na zuci. to sai dai wani lokacin kuma suna sarka fiyawa wannan ya dauki ma'anar wannan, wannan ya dauki ma'anar wannan, kamar yadda muka faɗa, kamar yadda za ka gani da dama cikin hadisi annabi yake cewa al-imanu bid'un wa sab'una aw wa sittuna shu'ba, imani yanki daidai har 60 da doriya ne ko 70 da doriya, sai ce a alaha la ilaha illallah, mafi girman yanki shine la ilaha illallah, sai ce wa adnaha, wanda yafi zama na ƙasa daga cikin yankunan imani din nan shine imafatul adha anil tariq, dauke wani abu mai cutarwa daga kan hanya, kaga kosa ka dauke ka jefar dan karwa ne ya taka, kaga kwalba ka dauke ta daga kan hanya, kaga dutse karwa ne ya tuntube, wannan wani yanki ne na imani, to wannan kudiri ne ko aiki ne na gaba, aiki ne na gaba, amma annabi ya fassara shi da cewa shine mai imani, dan mun nuna ma suna farkafuwa da juna idan sun rarrabu, in sun haɗu ne kowanne yake cin gashin kansa, sai kuma annabi ya ƙara bayani cewa wal haya'u shu'batun min al imani, kunya ɗaya ne daga cikin yankunan imani, 60 da wani abu din nan da aka faɗa ko 70 da wani abu, mutum ya zama mai jin kunya.